Da watanni na nuni da cewa kocin kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Jose Mourinho yana fuskantar bincike daga jami'an gudanarwa na kungiyar ta Manchester United kan zarginsa da sakaci na yadda ya bari har sunaye ko kuma jerin sunayen ƴan wasansa guda 18 da za su fafata ko kuma wanda suka fafata da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta bayyana kafin ranar wasan da suka take a ranar Asabar inda aka tashi 2-2 a gidan Chelsea na wasan Premier League na kasar Ingila. Yafi guda kuma ya nuni da cewa Mourinho na fuskantar barazana daga hukumar kula da wasan kwallon kafa na kasar Ingila wato FA na dakatar da shi akan tsayuwa layi yayin da Manchester United za ta yi wasa. Hakan ya faru ne sakamakon hayaniya da suka yi da mataimakin kocin kungiyar kwallon kafa ta Chelsea mai suna Marco a filin wasa na Stamford Bridge a ranar Asabar a gasar mako na 10 na Premier League inda a bana aka fafata a gidan Chelsea. Kungiyar kwallon kafa ta Chelsea dai a lokacin ta farke kwallonta ne a cikin minti na 96 a yayin da ake dab da tashi inda aka karkara wasan a 2-2. Shi kuwa dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa mai taka leda a kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Anthony Martial mai shekaru 22 da haihuwa ya musanta rade-raden da ake yi cewa yana da wata matsala tsakaninsa da kocin kungiyar ta Manchester United Jose Mourinho. Iya abin da ya sauka kenan daga nan dan dalin BOA huta lafiya.